if I'm the clay, then I've been left out in the sun. Cracked and dry like mud from the sty, still clinging to the prodigal son. But I'm on my way back home. Yes, I'm on my way back home. Clay, then let your living water flow. Soften up my edges, Lord, so everyone will know that I'm on my way back home. Yes, I'm on my way back home. Let it be a song so sweet. Let it be, let it be a song so sweet. Let it be, let it be a song so sweet. Let it be. Lord, if I'm the clay, then lay me down on your spinning wheel. Shape me into something you can feel, something real, something real, Lord. 'Cause I'm on my way back home. Yes, I'm on my way back home. Into the hands,
into the hands
that made the wine from the water. Da 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 da